Albishirinku masu sauraron gidan Radio Express mita 91.3 a zangon FM.
Muna gabatar muku da wani sabon shiri mai taken Hasken Matasa.
Shirin da zai mai da hankali kan kalubalen da matasa suke fuskanta
da kuma abin da aka yi shi haifarwa ta fannin ilimi, lafiya, harkokin ci gaban matasa ne da kullum.
Harkokin tsaro da zaman lafiya.
Shirin Hasken Matasa zai dinga zuwa muku a duk ranar Laraba da misalin karfe 4 zuwa karfe 5 na yamma a gidan Radio Express mita 91.3 a zangon FM.
Shirin da gidauniyar Aminu Magashi Garba
tare da haɗin gwiwar CHR da YASI suka ɗauki nauyin kawo muku. Kalubalen zamani ya yi wa matasa da baibayi ta fuskar hanyar lafiya, ilimi, cin zarafi, rashin samun cigaba, tattalin arziki, musamman rashin aikin yi, rashin ruwa, tsaftar jiki da ta muhalli, rashin kwanciyar hankali ga rashin tsaro. Ina mafita?
Hasken matasa.
Hasken matasa?
Hasken matasa. Hasken matasa shirye da cibiyar bincike da kula da lafiyar al'umma CHR da haɗin gwiwa da ƙungiyar matasa masu ba da kariya akan cututtuka masu yaduwa tare da sauran al'amura da ke ci wa matasa ciwo a ƙwarya, wato YASI, za su dinga kawo muku kai tsaye daga tashar Express Radio a zangon FM na mita 91.3 a duk ranar Laraba da misalin karfe 4 zuwa 5 na yamma.
Wannan gidauniyar Aminu Magashi Garba ta ɗauki nauyin kawo muku Hasken matasa.
Misaro, assalamu alaikum, barkamu da kasancewa tare a cikin sabon shirinmu na Hasken Matasa. Sabon shiri da gidauniyar Aminu Magashi Garba ta dauki nauyin kawo muku ta wannan kafa ta Express FM gaskiya dokin karfe mai yada shirin ta akan mita 90.3 daga nan lamba 114 rukunin gwani na Sajar A kan titin Lamida Crescent. Sunana Nafisa Murtala Ahmad, nice zan jagoranci shirin kamar yadda kuka saba. Kuma shirin Hasken Matasa shiri ne da aka kirkire shi kuma aka samar da shi kamar yadda taken sa yake, shiri ne na matasa kuma dan matasa. Kai tsaye a nan daki mu na yada shirye-shirye akwai zan iya cewa kwada ko kwada matasa da kuma irin shirin jiya. Muhimmin kasancewar mu a haka shine cewa yau shine kashi na farko na gabatar da wannan shiri, da haka shi shirin ya kamata a yi masa shimfiɗa, a yi masa tubali na tushen gini mai inganci. Kowa ya san matsaloli da suka addabi matasa a jihar Kano, wanda kuma makotan jihar Kano ma da suke sauraron wannan tasha lallai za su yadda cewa wannan shiri da yazo a daidai kan gaba, domin irin matsalolin da suka shafi matasa, rashin aikin yi, zaman kashe wando, rashin ingantacciyar lafiya, rashin tsaftacen ruwa na bukatun yau da kullum, rashin ingancin muhalli, rashin ilimi mai amfani, ga sunan dai idan muka ce su kadai ma matsalolin zamu magana akai lokaci ba zai ba mu dama ba. Amma kai sai a daki mu ne a shirye-shirye bangare na dama muna tare da Zainab Nasir Ahmad, wadda ita ce shugabar kungiyar matasa wanda suke lura da al'amuran cututtuka masu yaduwa da kuma sauran matsaloli da suke addaban mata ta YASI. Zainab, muna miki lalle marabu.
Masu sauraro, assalamu alaikum.
To kuma daga can gefe malama Zainab akwai Malam Yahaya Ibrahim Al-Yakub, wanda yana daya daga cikin uba ga wannan kungiya ita ta YASI. Malam Yahaya, muna maka lalle marabu.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
To daga can karshen haguna kuma akwai Malam Salisu Umar Jalo. Malam Salisu yana daga Oh Allah, Salisu ne a kusa da ni. Salisu Suleiman, ya hakuri. Salisu ne a gefe na, shi yasa kai ina kokari wa shi in gabata da shi. Suleiman Umar Jalo daga cibiyar bincike da kula da lafiyar al'umma, jami'in gudanar da shirye-shirye na wannan cibiya. Malam Suleiman, muna maka lalle marhaba.
Assalamu alaikum.
Salisu Musa, da wanda sunansa ya wuce gaba, ya riga na Suleiman shine a gefen haguna, shi ma dai yana tare da wannan cibiya ta bincike da kula da lafiyar al'umma.
Jama'a assalamu alaikum.
To waɗannan da cibiyar bincike da kula da lafiyar al'umma da kungiyar yaƙi da cututtuka masu yaduwa da kuma sauran al'amura da suka addabi matasa su ne suka hada gwiwa wuri guda wajen kawo wannan shiri na hasken matasa wanda kuma kamar yadda na faɗa tun a baya gidauniyar Aminu Magashi Garba ta dauki nauyin ka muku ba tare da lokaci mai sauri zamu faje ga Zainab zamu tsallake ki zamu je ga Mallam Yaya don mu ji a takaice dan lokacin da muke da shi mu ji takaitaccen tarihin yadda Yospace ta fara da kuma irin ayyukan da Yospace take yi
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
Amin wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.
Ita wannan kungiya ta Yospace an faro ta ne a shekara ta 1997. Da shi wanda yake a tallafin wannan shiri Dr. Aminu Magashi da Ibrahim Yakubu Muhammad muka haɗu muna dalibai a jami'a muka taso da wannan kungiya. Ta fara tun muna dalibai. Har muka fito muka assasa ta ta girma a yau zan iya cewa in akwai wasu manya-manya a hukumomi da kungiyoyi na duniya wanda suke taimakawa na bangaren taimakon jama'a ina ganin sun cibiya su ita ce wannan Yospace din to abinda muka kalla a lokacin su ne matasa dai an san su tun fil azam da dauko wasu al'adu wanda suka gani yayi musu arai wanda yake ko daidai ne ko ba daidai bane to wasu suna jin maganar iyaye wasu ba sa ji wasu maganar ƴan uwansu matasa suke ji to sai muka fito muka so mayaki da wato shaye-shayen daga shan taba zuwa shan wiwi da wasu kwayoyi haka a cikin jami'a har muka fito wajen gari muna yi to da yake wato abinda muka shiga karantawa a jami'a shi Dr. Aminu Magashi daga jin sunan sa kun san likita ne mu ko muna bangaren wato kimiya to mun hada kai muka kawo abubuwan da yake yajibanci matasa ta wajen bangaren lafiya shi ma to sai muka raka anan muka so muka abubuwan da ke damun matasa ta bangaren lafiya shi ma to duk da yake a jona suke misali a hada suke in aka kawo zancen shan kwaya yana kawo tasgado ga lafiyar jama'a ba ma su matasan ba su kadai haka to haka muka fara yi muna tayi har dai tayi karfi ina ganin a wannan lokaci kusan a zuwa yau babu wata kungiyar matasa mai wannan bigira wanda ya kai kaman shi Yospace to mu mun tafi muka ga kamar kowa ya kama gaban shi kuma an kalle ni da wata kila ayyan mu sune matasan yau to sai muka to bari mu sake taso wasu matasan a gaba su karbi wannan aiki mu taimaka musu daga baya ci gaba da wannan wato aiki da muke mai amfani to a takaice dai wannan shine tarihin kungiyar in an tambaye ni daga baya zan yi bayanin su waye suka taimaka da wannan amma dai wannan
shine a takaice
shine dai tarihi
abin da ya haifar da Yospace
so muna daga baya dai matasan nan sun karba ko muna jin dadin abin da suke muka ce to bari mu zo daga yau dai mu dora su akan wannan hanya akwai abubuwa da yawa kamar yadda kika yi bayani tun farko a cikin jawabinki na budewa cewa komai ma da aka taso da shi an faro daga farko matasa ne daga ƙarshe ma matasa ne su matasa su ne ginshikin al'umma da haka in ba mu gyara su ba ko mu taimaka su gyaru su sai tuba to za a samu matsala assalamu alaikum
amin wa alaikum assalam wa rahmatullah Allah ya raba mu da wannan matsala Mallam Salisu Musa cibiyar bincike da kula da lafiyar al'umma wala Allah shi ma mai sarari su ya ji an ce bincike an ce kula da lafiyar al'umma su suna kare matasa daga cututtuka masu yaduwa da al'amura da suke ci musu da ƙarya saboda haka sai in ga kamar hannu ne na hagu da na dama ake taimaka juna dan takaitaccen tarihin Community Health Research Initiative wato cibiyar bincike da kula da lafiya
to assalamu alaikum masu sauraro a karo na biyu
amin wa alaikum
wato in aka ce tarihin
ita a takaice da ma ai
kungiya ta Community Health Research Initiative wato CHR kamar yanda mutane suka fi sanin ta so tarihi ne da idan kai fade shi ba zai tafi ba dole sai kai magana Yospace kamar yanda Mallam Yahaya yayi magana Mallam Aminu Magashi Garba shine wanda ya asa ita wannan kungiya ta Community Health kuma yana ɗaya daga cikin waɗanda suka kirkiri kungiya ta Yospace kamar yanda Mallam Yahaya ya fatu tun suna dalibai aka faro ita wannan kungiya ta Yospace so haka ita ma CHR Dr. Aminu Magashi Garba kasancewarsa likita lokacin da yake makaranta akwai abin da ake cewa housemanship ko idan likitoci sun fito daga makaranta suke zuwa so Mallam Aminu magashi Garba yayi wannan housemanship nasa asibitin Murtala na nan Kano so matsalolin da ya gani suna fuskantar mata masu juna biyu da yara kanana ya tabbatar cewa wannan aikin ba wai aiki ne da kawai likita zai iya magance waɗannan matsalolin a matsayin sa na likita yana office ko yana duba marasa lafiya ba wasu abubuwan sai an biyo musu ta wata fuska to shine dalilin da yasa aka kafa ita wannan kungiya domin a dinga bibiyar gwamnati akan abubuwan da suka shafi mace-macen mata masu juna biyu saboda wasu matsalolin sukan sa dangantaka da abin da ya shafi isasshen kuɗi samar da magunguna asibitoci samar da kwararrun kayan ayyuka a asibiti so Dr. Amina Magashi Garba ya ga cewa wannan aikin a matsayin sa na likita a office ko a asibiti ba zai magantu ba dole sai dai ta wata fuskar so shine dalilin da yasa aka kafa ita wannan kungiya ta Community Health Research Initiative wanda tun daga wannan lokaci a shekara ta 2001 aka kafa wannan kungiya tun daga wannan lokaci jama'a sun santa akan fafutukar bin gwamnati ta samar da abubuwa da suke na kula da lafiyar al'umma musamman mata masu juna biyu da kuma kananan yara kama daga kudaden da suka shafi wato budget abin da ya shafi yawa kasafin kudi na kasa da kuma na jaha sannan abin da ya shafi tabbatar da cewa ma'aikatan lafiya sun sami haƙoƙin su suma sannan kayan aiki a asibiti ya wadata sannan akwai magunguna da za a bawo marasa lafiya so waɗannan abubuwa da suka shafi advocacy ne wato bibiya ce so shine abin da aka fi sanin ita wannan kungiya ta Community Health akai sannan kuma tana ayyuka da wasu daga cikin kungiyoyi wanda suke a cikin nan jihar Kano domin tallafawa wasu bangarori waɗanda ba wai kawai na abin da ya shafi mata masu juna biyu bane da kananan yara a'a wasu abubuwa ne da suna dangantaka da su ta wata fuskar misali abin da ya shafi tsaftar muhalli in ga abu ne da zai iya shafar kananan yara da kuma iyaye mata sannan abin da ya shafi waɗansu cututtuka manya irin su kansa din nan so cututtuka ne da su ma wannan kungiya tamu takan aiki da wasu kungiyoyin da suke aiki a wannan fannin domin tabbatar da cewa ai cigaba da bawa mata da kananan yara a tallafin da ya kamata so wannan shine a takaicen takaitawa tarihin ita wannan kungiya ta Community Health Alliance
mai sauraro hasken matasa kuke sauraro a cikin wannan lokaci tare da kungiyoyi guda biyu da suka hadu suka haifar da wannan shiri kuma Gidauniyar Aminu Magashi Garba ta dauki nauyin ga muku wato kusan zamu ce ita wannan gidauniya kuma shi wannan mutum a takaikaran kansa mutum ne mai son cigaban al'ummar sa wala Allah shi yasa komai ma ya zama da hannunsa a ciki wajen ganin cewa an canza rayuwa kuma ta al'umma ta fuskar yadda za ta inganta Malam Suleiman kafin in je gurin Malama Zainab masu abin matasa yawa kafin na je gare su tambayar da zan yi a nan shine me ya haifar da tunani na wannan shiri na hasken matasa an ce wannan shiri zai duba akan ilimi zai duba akan lafiya zai duba akan matsaloli na tattalin arziki jin dadi da walwala ta matasa zai duba akan rashin tsaro rashin zaman lafiya me ya haifar da wannan shiri
to jama'a assalamu alaikum kamar yadda aka yi shimfiɗa a baya kuma tun gabatarwa kin yi magana akan cewa shi wannan shiri na matasa ne domin
dan matasa
shi yasa ita kungiyar Youth Peace wanda suke yaki da irin wannan cututtuka na yaduwa da wasu abubuwa suka dauki ragabar gabatar da wannan shiri ita kuma sai ya tsare kamar yadda Salisu ya magana kungiya ce ta wacce take kula da lafiyar mata masu kananan yara
abinci ko matsalolin kuma
a maganin su sannan kuma akan yi kawance da wasu kungiyoyin da suke aiki a wani bangare daban amma din kika duba za ki ga gaba ɗaya maganar lafiya
ne haka
dukun shi wannan magana ta matsalolin matasa in kika duba rashin ilimi shaye-shaye rashin aiki da wasu abubuwa za ki ga kamar duk suna da dangantaka da lafiya saboda idan baka da aikin yi za ka iya samun rashin lafiya ta tunani da wasu abubuwa wanda zai iya
faɗi sosai sosai
wannan shiri hasken matasa shiri ne wanda aka yi tunani sosai a kansa sannan kuma har akai tattaki aka je wani gari daban wajen Kano aka je Kaduna akai kwana uku ana shirye-shiryen ya zai a zo a gabatar da wannan shiri me matsalolin nan an fitar da su bangaren lafiya bangaren ilimi bangaren rashin aikin yi da bangarori irin na su kamar
tsaro
da tattalin arziki duk muka dubo na abubuwa aka zo aka ci to yanzu me ya kamata a yi ga abin da za yi a fitar da wani shiri wanda zai wayar da kan al'ummar matasan jihar Kano saboda Kano nan ita ce jihar mu ba mu da wata jiha da ta wuce Kano kuma duk abin da zamu inganta lafiya da kuma rayuwar matasa zamu yi shi so sai muka yi wannan zama a Kaduna aka fitar da wannan tsari aka fitar da shi wannan shiri na hasken matasa wanda ita kungiyar Yospin za ta dinga gabatarwa duk sati a wannan gidan radio mai albarka sannan kuma za a dinga gayyato mutane wanda suka danganci wannan maudu'in da za a
dauka
kowanne misali bangaren shaye-shaye za a dauko masu ruwa da tsaki a bangaren shaye-shaye sannan a dauko matasa wanda abu yake shafar su idan kika kalli jihar Kano yanzu za ki ga cewa akwai wani abu da yake tashi a tsakanin
matasa
musamman kwacin waya duk sati ko duk kullun za ki ji a radio an ci an kwace waya an shaƙi mutum an turo shi a daidai so ko kuma an yanka mutum an kwace abin da zai baki tsoro akwai labarai da muka ji cewa mata ne suke shiga a daidai so idan suka shiga za su dauki passenger idan aka je kuma sai su fito da wuka ko reza
mata
mata
fito fa
wannan ya faru mace a cikin adidi so sun dauki passenger an je na adidi so wai ce da Allah iya kuri bari mu shiga nan aje matan nan ana shiga lungu suka zaro reza ba mu waya kai shi ma ya zo suka kwace masa waya suka tura shi kwanaki na ga wani bidiyo shi ma wani mutum an shaki shi da cable akan waya an kwace masa so wannan abubuwa ne masu ban tsoro masu tayar da hankali wanda ya kamata duk wani mai kishin jihar Kano ya zo ya sa hannunsa domin a taimaka a magani wannan shi yasa shi Dr. Aminu Magashi Garba ya dauki nauyin wannan foundation nashi ya dauki nauyin gabatar da wannan shirin za mu dinga yin shi duk laraba kuma nan da shekara ɗaya za mu ta yi insha Allah
Allah ya amince Malama Zainab abin da yasa na baki ke ce karshe well bayanin da za a yi shine ku ne matasa don matasa aka shirye shirin nan matsalolin na matasa ne wata illa zaki ya haska wa mai sauraro irin waɗannan matsaloli kila iya mu abinda aka hango kenan lafiya ilimi jin daɗi da walwala tattalin arziki zaman lafiya da tsaro ko to za mu so mu ji wai shin me yake addaban matasa a yanzu kuma me matasan suke so a yi musu
Mai sauraro assalamu alaikum.
Amin wa alaikum.
Kamar dai yanda dai Suleiman ya fara ma shi ma ya dan sassako
shi. Kuma ke.
Duka waɗannan abubuwan da aka lissafo su lafiya, zamantakewa, tattalin arziki, tsaro da sauransu. Idan kika duba a kowanne ɗaya a ciki, shi ma akwai wasu matakan matsaloli a cikin su waɗanda wani lokacin
ƴaƴa ne da kowanne guda ɗaya da
jikoki
da
To wani lokacin in ka zauna ma kana tunanin a matsayinka na matashi kace ko musamman mu matasan zamanin yanzu wai dama can haka ake fama da waɗannan matsalolin ko kuwa sai yanzu da lokacin mu yazo abubuwan suka tabarbare suka zama haka to shine abin zaki ga akwai tashin hankali a ciki sosai zaki ga duk matashi su ne a cikin lokutan hadarurruka na fuskanta ko wata irin barazana na rayuwa wanda idan dai ba a samu an daidaita an tsara su ba to daga lokacin da mutum ya sauka daga kan layi shike na rayuwar ta ruguje na har abada to shi yasa kamar kungiyar Yospis din nan da CHR duba ga irin in kika kalli abubuwan da suke yi dama Yospis sunan ma daga yanda yake nunawa matasa ya fara ma da sunan matasa ne suke nan to abin da ya shafe su ke kuma kamar in kika ji kamar wani lokacin in nayi irin wannan tunane-tunane da nake tunanin cewa maybe a lokacin waɗannan abubuwan suka lalace to sai naga su a lokacin da misalin da Malam Yahaya yake bayarwa yanzu na cewa su tun a lokacin su tun a shekarar 1990s kaza sun ga matsala ta faru kuma sun yunkura su dan su wani abu da za su magance ni ina ganin yanzu ma ba lokaci bane da zamu ce wai mu zamu zo kawai mu nannada hannu sai abin da aka yi mana sai abin da gwamnati ta yi mana sai abin da wasu manya daga sama suka mana ko suka
ba mu kin fara gano kuskuren da matasan ke
ya kamata su matasan a karan kansu a cikin matasan mu mu yi wani abu mana wanda mu zamu kawo ƙarshen waɗannan matsalolin da muke fama da shi kin ga matsalar kwacin wayannan ya zama wani abu na ruwan dare a jahar Kano wanda zaki ga cewa mutane yanzu suna cikin furgici musamman yawo a cikin yanzu kamar misali ina hanyatowa nan ana kira ni a waya amma bazan iya daukan wayar ba
yanzu dai kuna nema ne kai Sulaiman Zainab kuna nema ku shiga mawdu'in mu na sati mai zuwa wato kuna ya ku shiga batun mu
daga cikin matsalolin da ake fuskanta kuma wannan shine matsalar da in aka tabo shi ma zaki ji yana so sa kowa
inda
yake masa kaikai sannan idan kika dauko maganar lafiya in kika dauko kamar data din da ake bayarwa na waɗanda suke fama da irin cututtuka kamar misali waɗannan cututtukan
bayanai da ake bayarwa
yawwa sai kiga cewa matasa wai su adadin matasa abin yafi yawa a tattare da su to menene matsalar me yake faruwa ko idan kika ga matsalar ka ta shafi tattalin arziki talaucin yana gurin matasa su ne zaki ga ba aikin yi ana zaune karatun ana yin sa da kyar in an gama karatun an ci wahala an yi da kyar aikin ma baya samuwa sana'a zaki ga babu ma damar makin da zaka ce zaka yi sana'a ko ka zama wani productive mutum a cikin society to wannan abubuwan sai kiga matashi yazo ya shiga cikin matsala ya tunane marasa kyau da zai ga to bari kawai ma ya fara yin wasu abubuwa waɗanda ba su dace ba saboda kin san ita zuciya kamar ko kuma in ce miki dan adam idan bai samu abin da yake so ba kamar masana halayyar dan adam suna yawan fada in bai samu abin da yake so ta hanyar da ta dace ba to duk ta inda kamar ruwa ne an kwarara shi in ba a bi da shi in aka toshe masa hanyar da zai bi to duk inda ya samu bullawa zai yi ko mai kyau ce ko kuma mara kyau ce to kamar irin haka ne idan matasa suna tafi amma ba su samu wanda ba su samu irin rayuwar da suke so mai kyau mai inganci ba su samu wanda za su dora su akan hanya akan layi da za su bi wannan hanya ba to duk inda ta kama bi za su kiga wasu sun fara tunani wasu sun fada shaye-shaye wasu sun fada kwace wasu sun fada da yin wasu al'amura da suke za su jawo matsaloli a cikin al'umma wanda ake ta fama da shi ne wannan gobe kuma waɗannan matsalolin fa ba wai iya matasan ya karewa ba gaba ɗaya al'umma ce take shiga matsala iyayen ba su tsira ba gwamnati ba su tsira ba jama'ar gari ba su tsira ba su ma matasan ba su tsira ba sai kiga an zo ana dora hannu aka ana cewa wai ina matsalar take ne kuma bayan an ban gini turran zai
Zainab kin ballo ruwa idan ba amanta ba masu sauraro a farkon shirin na Malam Yahaya ne ya fara magana Malam Yahaya ya bayyana a matsayin sa na matasa a wancan lokacin su kadai suka zauna suka nutsu suka yi tunani da ya haifar da yanzu abin da kuma matasan wannan zamanin suke cin gajiya ana magana a kalla wajen shekaru kusan an tafi an gangara kusan da 30 ko Malam Yahaya to 87 ai an haura 30 shekarar da gama secondary shekarar ita ma Allah 1987 to an tafi da yawa yawa an haura 30 to ake wannan aka yi wannan tunani to amma kamar da yanzu Zainab ta faɗa kusan a farko kira ma ta fara lokaci ne yayi na matasa su ma su yi irin wannan yunkuri wani irin jan hankali za a yi wa matasa na wannan zamanin na su zo a irin wannan aikin kokari da su domin dan su za a yi kuma ka faɗa dama matasa su ne ginshiki ni na kan duk sanda suke maganar matasa na kan ce su ne kashin bayan al'umma wani irin kira za a yi musu
to assalamu alaikum kamar yadda na faɗa tun farko cewa mu da a lokacin mu kawai gani muka yi abubuwan na faruwa muka samu dan goyen bayan iyayen mu
ka
tallafa mana muka shiga muka yi da dan tallafin bayani akan yadda zamu to a yanzu abin da zan kira matasa akai shine duk abin da suka shiga ciki kamar yadda ita malama Zainab ta ce ruwa ne za a kurara shi ko kuma hanyar ruwa zai bulle ko ta ina to a matashi kai mutun ne kana da hankali kar ka ko ina domin in ka bi ko ina ruwan nan zai gangare inda zai je ya kone ko ba haka ba ko ya je baya nan to abinda muke kira shi ne ku bi a hankali rayuwar nan duk yadda mutum yake a rayuwa dole akwai ta hanyar da zai bi ya samu abinda yake so a rayuwa ba ta kowane hali ba yawa to kuma ginshikin sa shi ne guda daya yawanci matasan mu yanzu sun bar tarbiyya da addini tarbiyyar mu ta addini Annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana cewa mu yi hakuri duk abin da zamu yi na mu'amalar mu sai da hakuri to in baka da hakuri ko ba za ka cimma gacin abin da kake nema a rayuwa ba kuma komai na rayuwar mu a tsare yake an ce kayi kaza ka bar kaza kayi kaza ka bar kaza to matasan mu akwai laifi na iyayen mu. Yau iyaye uwa uba sun fita nema. Saboda matsalolin tattalin arziki. Yauwa, tarbiya sai a barka da mai kulura da gida. Ko layin unguwa kwaroro ya tarbiyantar da kai saboda ne ba a samu lokacin da iyaye suke zama da ƴaƴan su ja su a jiki su nuna musu me yace ce duniya. Kowace turba za su bi. To, in an ce za a bari a ce a makaranta, da a cikin aji mutum 40 ne shine masu yawa, amma 25-30 yau sai ka samu mutum 120-150 a cikin aji. Taya za a yi malami ya sa tarbiya a kan waɗannan yaran? Wannan kenan. In ka bi ɓangaren lafiya, in ka je ka duba za ka ga abinda za a siya na magani da a kawo mai kyau a bayar asibiti ko kulawar da likitoci ko ma'aikatan ko jami'an lafiya za su yi a wannan asibitin. Za ka ga yanzu dambin ya yi yawa kuma wallahi baya jin mai. Duk man da za ka kwara yanzu ba zai ji ba.
Ko duro.
Yawwa.
Duro zuka aka zuba ko tankuna.
Yawwa. In ka bi ɓangaren tsaro kamar yadda faɗa. Yau wannan ya tsaya. Wani matashin wallahi azimu in ya tashi abinda zai je misali ya ji ya saci wani abu dan yana jin yunwa. Watakila wannan abun ne ya tura shi. Amma da yayi ya ji dadi sai ya ce bari ya kara sai kuma ya zama ɗabi'a.
Ɗabi'a.
To matsalar kenan. So dole ne a al'ummance mu zo mu kalli abin da ke damun mu. Mu zama al'umma wacce take tana tunani tana tsari a rayuwarta. Amma in ko kula da harkar da muke musamman a nan arewacin Najeriya za mu kula za mu ga cewa gabaki ɗaya kawai baragada muke.
Subhanallah.
A je a koma wasu al'ummomi abokan zamanmu komai nasu suna tsarawa yau daga wannan shekara zuwa shekara goma za mu samar da abu kaza kuma suna bin sa sau da kafa. Amma mu nan ba haka yake ba. Kawai duk yadda ta zo muka kawai an sa muka cewa kai fa in baka da kuɗi baka da mutunci.
Subhanallah.
To in har kuɗi ne mutunci to shi yasa muke ganin ba daidai ba. Ina tarbiyyar mu na hakuri? Ina tarbiyyar mu ta zamantakewa? Uwa uba addinin mu me ya nuna mana? To duk wannan an sauka daga kan layi ne. To muna nan muka ce to mun yi iya namu. To muka yi ta samun bita da makaloli da matasa kace to wannan abu dai ku ne dai za ku gyara. Ko ba haka ba, iyayen ku sun riga sun yi, ku za ku gyara. To shine muka samu goyon bayan wayannan matasan su zo su dauki abin da kansu su yi, mu kuma muna tallafa musu ko muna kira da shugabanni da iyayen mu domin su zo bayan wayannan kungiyoyin guda biyu su tallafa musu su ci gaba da wannan al'amari. Su dai wayannan matasan da ake cewa sun lalace su fa za su gyara kansu da kansu.
Mun gode kwarai da gaske mana. Masararo za mu je mu karbi a wani sako akan shi wannan shiri wanda idan muka dawo kuma za mu dora a cikin shirin namu na hasken matasa.
Lallai ne kiran matasa mu ci da dama.
Sanu ba ta hana zuwa sai dai a dade ba a je ba cibiyar bincike da kula da lafiyar al'umma CHR inda hadin gwiwa da kungiyar matasa masu ba da kariyar cututtuka masu yaduwa tare da sauran al'amuran da ke ciwo matasa tuwa kwarya wato yasi ta shirya kawo muku hasken matasa domin fadakarwa wayar da kai da kuma samar da mafita ga matasa kan al'amuransu rashin ruwa tsaftar jiki da muhalli rashin tsaro da kwanciyar hankali ilimi lafiya da rashin aikin yi da sauran makamantansu da ke hana matasa walwala da jin daɗi. Shirin hasken matasa zai yi duba a kai a kowace ranar Laraba da misalin karfe 4 zuwa karfe 5 na yamma a tashar Express mita 90.3 gaskiya dokin karfe. Gidauniyar Aminu Magashi Garba ce ta ɗauki nauyin kawo muku wannan shirin.
Barkamu da dawowa daga karɓan wannan sako na hasken matasa. Matasa dai ana kiran ku dole a dawo a koma irin yadda yatiman da suka yi tunani wajen saka ƙarfin su guri guda wajen taimakon kansu da kansu wanda shine ya kawo musu ci gaba. A wannan gabar Salisu Musa nake so mu ji daga bakin ka domin kana ɗaya daga cikin kungiya banda wannan kungiya na san kana mu'amala da kungiyoyi da yawa wanda an assasa su ne da tunanin samarwa da matasa da kuma wani yanayi na ci gaba da samar da nutsuwa da kwanciyar hankali a cikin al'umma wani irin kira za a yi wa matasa wajen a haska musu ƙarfi da tasiri na yin kungiyoyi gashi dai mun ga alama
to assalamu alaikum again
assalamu alaikum
wato ita shi wannan matsala na muke tattaunawa akai ko matsaloli na matasa abu ne da ba wai mutum ɗaya ko kungiya ɗaya ce take da alhakin magancewa ko magana akai ba abu ne da ya shafi kowa da kowa tunda kan mutanen gari kungiyoyi har da gwamnatoci na kananan hukumomi da kuma na jiha har da ma na ita federal so kamar yanda wannan shiri ya tanada ba wai saboda US Peace da CHR sun dauko gabarar gabatar da wannan shiri ya zama cewa mu kadai ne zamu ci gaba da wannan al'amari ba yana cikin tsarin wannan shiri zamu shigo da wasu kungiyoyin da imma dai suna da wasu ayyuka da suke yi bin da ya shafi harkar matsalolin matasa ko kuma dai mun san su da kwarewa akan wannan bangare ko kuma alhakin su ne da ko tsarin kasa ya dora musu wato kamar bangaren gwamnati kenan akwai hukumomi wanda suna da alhaki na taka wata rawa wajen tallafawa matasa so duk muna da wannan shirin cewa za su shigo cikin wannan shiri domin a gudanar da wannan tattaunawa tare da su kuma a magana akan haƙƙin da kowa ya kamata ya bayar domin ganin cewa an fitar da matasa daga cikin wannan matsala saboda su wannan matsalolin matsaloli ne da kullun kowa iya ganin su to amma ba za mu zauna mu ci gaba da kallon sa haka ba dole mu magantu dole a yi magana akan su kuma dole a samar da mafita so kamar yanda kuma yake a cikin tsarin shirin mu shine idan mun gabatar da shiri zamu nemi masu buku waya su ba da tasu gudunmawar sannan a tattauna mecece mafita sannan mafitan nan wa yake da alhaki na ganin cewa an magance wannan abin matsalar ko kuma a'a matasa suna yin abu kaza ne saboda wani bai aikin sa ba kaza so zamu fadi waye wannan din nan sannan kuma mu ba da shawara cewa ya kamata ya gudanar da wannan aikin nasa saboda a samu mafita so kamar yanda kika ce ta yanda za a yi su waɗannan kungiyoyi su shigo ciki to ta wannan fuska ne kungiyoyi za su shigo ciki zamu magana akan irin gudunmawar da al'ummar unguwa yanki ya kamata su bayar so ai al'umma ba wai haka gaba ɗaya zamu mu mu ce zamu ga aiwatar da wani aiki ba mu dauka misali mun yi magana akan harkar abin da ya shafi matsalar muhalli yanzu damuna ce muna ganin yanda Kano ko ina ake ta fama da ambaliyar ruwa to al'ummar gari gaba ɗaya idan aka ce sai wannan ya ce sai wannan ya fito wannan ya ce sai wannan ya fito a dole sai mun samu leadership sai mun samu shugabanci to ta wannan ne kungiyoyi za su shigo kungiyoyi kuma abinda kamar yadda kike magana mu ga misali irin na yosu matasa ne mun na gani a cikin unguwanni matasa suna kokarin gabatar da kungiya to amma gaskiyar magana a wasu lokutan akwai karancin rashin fahimtar ita kungiya a wannan matakin cikin unguwanni saboda wasu suna farawa da tunanin cewa za su samu wani abu to wannan ba wai ta tunanin irin gudunmawar da za su
bayar ba
so daga an fara aka yi shekara daya ana gudanar da ayyuka ko shekara biyu ana gudanar da ayyuka amma ba a ga wani abu yana shigowa a jihu ba sai kiga abu ya wace so wannan shiri zai dinga nemo irin waɗannan kungiyoyi domin a tattauna irin gudunmawar da su bayar idan unguwar ku tana fama da ambaliyar ruwa wanne irin gudunmawa za ku bayar wanne irin gudunmawa karamar hukumar ku za ta bayar a zo a tara a magance ita wannan
ai sai sai a daidai kuma yanzu ka zuke ka sai fiye watan ga naira 10 ka zuke kawai ka jefar da leda duk inda ka ga dama ina za ta magudanar ruwa
kwarai da gaske
daga ta toshe sai me
shikenan kuma sai
ta ruwa ya toshe ya koma gidaje kuma kila gidaje marasa karfin zai shiga tunda shi mai karfi ya daga gidansa sama masaro shirin hasken matasa a didi wannan gaba za mu juyo zuwa gare ku domin matasan mu ji sun yunkuru mu ji banda waɗannan matsalolin da aka hasko shin akwai waɗanda aka manta ko ku akwai shawara ko gudunmawa a cikin shirin akwai muna kai tsaye a shafin Facebook na Express Radio na Express Radio Nigeria sannan kuma akwai shafin matasa ko matashiya jagoran ci kungiyar matasa wada suke yaki da cututtuka masu yaduwa da kuma sauran al'amura na yau da kullun da suke ciwo matasa tuwa ƙwarya wato ita Zainab Nasir Ahmad kenan akwai muna kan shafin ta na Facebook kai tsaye a didi wannan lokaci duka waɗannan shafuka guda biyu da na Express Radio Nigeria da na Zainab Nasir Ahmad za a iya turo mana sakonni akai sannan kuma kai tsaye akwai kiran waya a layin mu na 0999597727 da kuma ɗaya layin namu na 0815291991 wato kai tsaye ɗakin yaɗa shirye-shirye na Express Radio za a iya turo mana sako na karta kwana akan 0816489983 a cikin wannan shiri wanda koda bamu karanta wannan sakon a daidai wannan lokaci ba in an biyo mu sati mai zuwa za mu karanta Assalamu alaikum Yawa da wa muke tare
Lawan
Ahmad Rijiyar Lemu
Zawa ciki
Au to to muna jin ka
A gaskiya shiri
Layin ka bai da kyau mallan law.
Kana jina?
Mun tana jin ka ce. Mallan law ina ga kai hakuri wata kila ka sake bin mu ba ma jin ka layin ka bai da kyau sosai. Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.
Yawwa.
Dan sai gaba dan kula da duk kuke jira da su Allah ya saka muku da alheri.
Amin.
Dan sai suna na ga da masu musamman gudu kuma na kira waya kana sabo cikin fashe kala.
To mallan badamasi. Rambani dama amfanin wannan shirin kenan aikin wannan shirin kenan dakon da shirin hasken matasa ya dauko kenan wayar da kan matasa akan cewa matsalolin da suke damun su ba fa wani ne zai taso daga wata nahiya ko daga wani ofishi ko daga wata hukuma ko daga wani gunduma yayin musu matsa maganin ta ba su din ne a matsayin su na matasa su ne za su kalli damuwar su kuma su yi masu siwa kansu maganin ta Bawushi ya ce mai daki shi ya san inda yake masa yau ku ba ka bane Zainab ku ka san matsalolin ku ko to Assalamu alaikum
Amin wa alaikum assalam
Da wa muke
kuna tare da Balarabe amfan mashhur da amfan gidan Rodi
To mallam Balarabe muna jin ka
To alhamdulillah ni zan tarja hankalin iyaye ne kankan da dawo kanmu matasa
To
to alhamdulillah shi yaro idan ya fara tasowa ya kamata iyaye su mai da yaro busy ya zama ba shi da lokacin kansa tun daga farko ma kenan
to
idan yaro ya kasance ba shi da lokacin kansa to insha Allah duk inda ya tasa za a samu nagartaccen yaro amma in dai zaka bar yaron ka ya kasance yana da lokacin kansa to gaskiya zuwa gaba sai abin ya gagare ka ma'ana shi tun daga tasowar yaro idan ya je makarantar boko ya dawo kura shi islamiya daga islamiya ya dawo a rike shi a gida a sa shi wasu aikace aikace wanda dai zai zama ba shi da sukuni sai dare yayi yawa idan har tasawa in kana da sana'a ka ja shi ka rinka tafiya da shi wajen sana'ar nan idan ko baka da sana'a ka nemi wani mai sana'ar hannu haɗa wannan yaron da shi ya kasance da ya taso daga makarantar boko ya tafi wajen lokacin islamiya yana yi a bibiye shi ya tafi islamiya to in dai yaro ya kasance a cikin wannan bizin to akasari zaki ga ba shi da lokacin da zai samu nutsuwar da zai yi tunanin banza ko ya bi wasu abokanai na banza to a haka idan har iyaye za su yi wa yara haka to insha Allah zuwa gaba za mu gyara al'ummar mu da yardar Allah.
To mun gode kwarai Mallam Balarabe Abban Mashhur kai ma ka ka shawara muna sakonni a shafin Facebook Gurji. To me shakon mu yake cewa
wani Zaharuddin ke Adam yace muna jin dadin wannan shirin na kullu matasa amma kalubalen ba mu kadai bane matasa akwai mutanen da suka sanya matasan su shiga cikin wannan
matsalar kenan to malama Mamadu Sani to akwai wani kafin mu je shafin Zainab
wannan El Sadiq Usman
kace
fatan alheri a gare ku
ta
muna jin dadin wannan shirin kuma muna muku fatan alheri your peace
to your peace ana wa your peace fata wato bari mu kara ausa waya kafa dubu mana na shafin Zainab hello assalamu alaikum hello to kai ma dai wannan kuwaye kuwa ce ce layin bai da kyau assalamu alaikum
alaikum assalam assalamu alaikum san ne muku fatan alkai
to mun gode
Sara Ibrahim Adam ka gama da tiya gidaje muna kujiya kuma da wannan karin matasa da ake ta kara kokarin kullun dai ai kokarin a gyara mana yaran mu kuma a gyara
Tom
muna ta godiya
Tom
to gaskiya shi babban shawara da nake so in kara ba wa iyaye ya kamata a ce iyayen mu ne yanzu duk kokarin da za su dinga yi akan yara sai a dinga hada musu da addu'a saboda za su ga duk iya kokarin ku ba ko kuwa akan da wallahi tallahi kake ga cewa wani abu sai ya gagare shi gaskiya ni shawara da nake so dinga kara ba iyayen ya kamata duk wanda ya san yana da yara sai dai a dinga hada musu da addu'a babban kalmar da zaki ga wasu iyayen suna yi wa ƴaƴansu dan kalma ko kalmomi mara sa ma'ana kuma suna yawan yin tasiri akan yaya dan haka ya kamata iyaye su sani cewa duk mutumin da dan sai yake mai wani abu na ba daidai ba yawan mu dan kalma ko ka dinga ambata masa kalma mara sa ma'ana kawai abin da za a dinga kokari a dinga kamata ku ta addu'a
to Malam Ibrahim
kuma ana rubuta masa ayar Allah in Allah ya tsayaro zai taso a cikin suwa
to mun gode
wannan gida tare da ma'aikatan da gidan Allah
Assalamu alaikum. Wannan magana ta masu iyaye sai ta tuna min magalan Mallam Yaya. Mallam Yaya yace su a lokacin su iyayen ne suka sasa, su suka ba su shawarwari, su suka taimaka musu har suka haifar da abin da suke samarwa da kansu ci gaba har ma ga wasun su. So lalle iyaye wasu ginshiki ne a cikin al'amuran matasa da ya kamata. Ogoje Gus muna da wani sakon a Facebook to.
Princess Precious.
To.
Assalamu alaikum. Sunana Queen.
To
ne muku fatan alheri from Kedi
to Queen daga Kaduna to muna godiya Queen Precious fatan alheri take yi to sewa
eh wannan sakon daga tasiu tajiri
to
daga alfindiki
to
sai muna jin dadin wannan shirin
to to man to Maman Sani
wannan Salim Wada Usman yace muna muku fatan alkhairi kuma wannan abu da aka dauko na hasken matasa abu ne mai kyau Allah ya yi jagora amin
amin
sai Nura Umar Ayuba yake cewa salam ni ina kira ga matasa da mu guji shaye-shaye domin shike kawo kwacen waya kirana ga majalisun matasa na unguwanni da mu tashi tsaye mu kare unguwar mu koyi ga matasan ya madawa wai a ce yara biyar suka sa gudu da faduwa
to fa akwai wani ko ta bar mu je ba an sai assalamu alaikum
Allah
aiwa
to ma da Allah ka da suna na abu Abdullahi Adam a yi da
rashin to saraiki to Abdulhadi lai naka dai anya aiwa ya ma katse Layin Abdulhadi naji magana yadda yake irin su ta manyan mutane ce kware amma kafin wata waya ta ƙara shigowa Malam Suleiman yanzu kamar wannan maganar wanda yace wai me koya matasa biyar an wani abu ya kora su ko ba haka ba kuma da yawa suka kawo magana cewa a unguwanni matasa su tashi tsaye wajen hada kansu da musa kuma dai kusan da abin aka duba sai aga matasan dai su ake kira ko matsalolin a su ne kuma watakila gyaran ma in sun motso dole ne a zo a kama musu
kamar yadda ya faɗa shawara ga irin wannan majalisun na matasa kai dai kamata a ce
maimakon a dinga zama ana hira wannan ta wuce ai magana ta wannan kamata a ce idan sun zauna su dinga kawo matsaloli na unguwarsu
suna gyara
an yi kaza lokaci kaza ko jiya wani abu ya faru ya kamata yi so idan suka fara wannan tunanin kinga za a kai tunanin
an fade dan gidan wane kaza an haura gidan wane kaza yaran gidan wane da yaran gidan wane ba sa zuwa makaranta
ko da ba shi kungiya ba idan wannan majalisin zan an kika billahi bakin titi sai kiga majalisa ta kai goma idan kowace majalisa za su dinga zama suna irin tattauna matsaloli na unguwa kuma suna daukar action
na takai
to ina ganin za a samu sauki kuma kamar yadda ake ta faɗa su matasan nan su ne fa suka fi kowa yawa a cikin
al'umma
su ne suka fi kowa yawa su matsalolin nan nasu ne kuma su za su yi maganin su kamar matsalar misali da ake magana ƴan siyasa wani ya magana wasu suna sa ya lai wani ya saka kai abu kai ba ka da tunanin kai to ya kamata duk wanda ya ce maka kai abu ka tsaya ka kalli abin nan mai kyau ne ko mara kyau idan mai kyau ne kai in ba mai kyau bane
ka ba shi assalamu alaikum
wallahi barakatuh
yauwa
barkan ku da yake
barka ka dai
ina dindira muku muna kuma da alkhairi Allah ubangiji ya yi ku da annayan ku
ya suna malamin mun gode amin
basira da wakil toba
to malam basira
wannan abin da kuka faɗa gaskiya ne in dai har mutasa za su rinka haɗuwa suna tattauna al'amuran da suke faruwa a unguwar to za a samu matsaya ba zai ana gulman mutane ba yanzu kin ga kamar jiya ba na mantawa mun zauna mun tattauna akan irin wannan yanayin zai kai yara iyayen su sun tila ku sun muku ba ku tarbiyya yadda ya kamata amma yanzu su sun nuna sun fi son ƴaƴansu bayan kuma ku ne kannan su a lokacin kafin su kai ga aure to ni ina ganin ta inda za a kawo wannan gyaran malamai su dinga yin huduba a masallacin kamsu salawatu zuwa juma'a a ringa kira ga jama'a su gyara halaye wannan shine kawai zai kawo mafita
to malam basir mai basira sai su da kamar kana saki cin abu
to eh magana da yi gaskiya akan turba take matuka idan kika duba abin da ya shafi matasa a cikin unguwa abu ne da ya kamata a ce ba wai iyayi su ja hannu su ce abu ne na ƴaƴan su ba kusan abin da ya kawo man tabarbarewar kenan a da a baya idan kika duba zaki ga kusan kowace unguwa akwai mutum ɗaya da zai iya tsawatar wa yara amma yanzu makocinka ne ga katanga ku ɗaya in kai kokarin numfashi sai ya ji ka amma da ɗansa ya fito yayi abin da ba daidai ba ka tsawatar ka zama maki to dole ku mu dinga girbar irin waɗannan matsaloli a cikin al'umma
ka
lasu Umar ita fatan alheri a wannan sabon shiri da zai samar wa da matasa babbar nasara wajen samun alƙibla mai kyau na ji daɗin finalist da suke wannan ɗaki domin sun yi bayanai masu amfani sosai sako daga Dr. Ada to
su sauran dai to Dr. Ada mun gode kwarai da gaske bayanin mu ma ya gamsar da mu kwarai domin yabawa da aka yi wannan shirin misali duba da yanayin lokaci zan ce kusan lokaci ya zo daidai gabar da zamu fara nannade tabar wannan shiri amma kamar yadda na faɗa a farko wannan shiri na yau wata share hanya ce shimfiɗa ce aka yi gamsasshiya kuma wacce za ta ƙara haskawa ba wai matasan kaɗai ba duka al'umma ta jihar Kano an yi maganar iyaye an yi maganar sa ido a unguwanni an yi maganar abubuwa da yawa wanda ba wai kaya ne da matasan nan za su ɗauke su su kaɗai ba eh su ne dai za su ja ragamar kuma sai a taimaka musu domin a samu a shiga tudun mun tsira sannan kuma ita wannan gidauniya da ta dauko wannan kaya wato ta Aminu Magashi Garba ba lalle bane ita za ta rike nauyin kayan nan gaba ɗaya ta kadai ba haka su kansu wannan kungiyoyi da suka hada gwiwa wajen ganin cewar an yi wannan tunani an yi wannan tafiya su ma ba lalle bane a ce tunanin su kadai shine wanda za a amfana shi Salisu ya faɗa tafiya ce yadda kowa zai zo a tafiya tare domin fitar da matasan jihar Kano daga cikin halin haula inda suke ciki kuma a kowane abubuwa ina yawan gani kuma ina yawan ji an ce duk abin da Kano ta ja gaba a cikin sa to a sa rai duk ƙasa Najeriya ma za ta sha ja gaba a cikin sa domin ana yawan koyi da jihar Kano to jihar Kano ta dauko inganta rayuwar matasa hasken matasa ya fito domin ya haskaka rayuwar matasa, shiri don matasa, kuma tare da matasa. Sati mai zuwa idan Allah ya arama na rai, shine za a shiga gadan-gadan ka inda na'in cikin wannan shiri, inda za mu tattauna akan matsaloli na matasa na rashin aikin yi, shaye-shaye, da magana da Malam Suleiman ya dan tabo, Zainab ma ta dora wani abu akai, ita ce maganar kwacen waya. An mutu da yawa, an sha wahala da yawa, an yi asara da yawa akan wannan matsala ta kwacen waya. Wannan shine abin da zamu tattauna. Dan haka za a iya biyo mu a shafin mu na Express Radio Nigeria da kuma shafin Zainab Nasir Ahmad domin ƙara kawo mana wasu shawarwarin ko kuma a wasu matsalolin da ba a hango ba da za a iya tattaunawa a wani mawdu'in nan gaba. Kuma idan Allah ya kai mu za a ji da waɗanda zamu kasance tare a cikin wannan shiri. Sannan kamar yadda na faɗa, waɗannan shafuka guda biyu za a iya bin mu akan su ko kuma a turo mana sako akan 0818649983. Malam Yahaya Ibrahim Ali Yakubu, na godiya kwarai da gaske. Muna godiya.
Daga baban ku matasa. Muna godiya. Allah ya sa ku kar ku ba mu kunya.
Amin, amin. Suleiman Umar Jalo, muna godiya kwarai da gaske. Malam Salisu Musa, muna godiya kwarai da gaske.
Muna gode.
ED Your Space, muna godiya. Zainab Nasir Ahmad.
So, di ma ina godiya kwarai da gaske.
Baki da wani sako a matsayin matasa.
Ni ba sakonni na suna da
yawa. Ah to to bari sai wani lokaci. Mai sauraro shirin hasken matasa wanda haɗin gwiwa ne tsakanin cibiyar bincike da kula da lafiyar al'umma da kuma kungiyar matasa mai yaki da cutuka masu yaduwa da kuma sauran al'amura da suke ciwo matasa to a ƙwarya. Gidauniyar Aminu Magashi Garba ta dauki nauyin ka muku ta wannan gida na Express FM na Fisa Martala Ahmad a madadin abokan aiki da kuma sauran abokan wanda muka sanci tare da su ga Malam Muhammad Sani ga Salisu Jegus ga kuma Jabir da yake zaune da kuma Alfanda da ya sada da niku da sauran abokan aiki nake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi
Express Radio is our station.
Every step you take, every move you make.
So, when it comes to investing, what do you look out for in a company?
Here, it's the competence for me. They should have a track record of success in the past.
For me, it's their client base. How many clients do they have signed on? I mean, thousands of people can't be wrong.
They have to care about me. Only a company that truly cares can really look out for my interests.
At ARM, we want to help you achieve your goals, because when you succeed, we succeed. Visit www.arm.com.ng and let's talk. ARM, invested in your tomorrow.
Invested in your tomorrow.
Every millionaire thinks, every millionaire gets a lot of, every millionaire travels, every millionaire dies for real. You fish me 1 million, or more than 1 in a million. Say thank you, and you see the next millionaire.
Wherever you go, come on, you can be a millionaire. Wherever you go, come on, you can be a millionaire. Wherever you go, come on, you can be a millionaire. Wherever you go, come on, you can be a millionaire. You fish me 1 million, or more than 1 in a million.
To qualify, simply increase your savings balance by 10,000 Naira and keep it for 30 days for a chance to win. If you don't have an FCMB account, you can still be a winner. Just download the FCMB mobile app on either Play Store or iOS Store. Open an account on the app, transfer 10,000 Naira into your new account and save it for 30 days.
FCMB, my bank and I.
Babe, that girl must be using something.
Hey, Berry, what kind of something?
You to see how she's always smiling, displaying her 32.
Yakuku writes, I know her secret. I know what she's using. She uses it twice a day.
Eh? Tell me her secret.
I'll give you a hint. ABZ.
ABZ?
Yes, ABZ is the secret. Close-up contains antibacterial zinc, ABZ, which gives you 3 times more freshness and 3 times more protection, better than your regular toothpaste. Now you know the ABZ secret.
Eh? The new close-up is her secret. Everybody must hear.
You can't keep a secret.
New close-up with antibacterial zinc. Triple the freshness, triple the protection.
It's game night at the Benson's and everyone's having fun. Then, this.
Hey, son. What's the matter? You too? No way.
Don't let coughs and the common cold ruin your fun time. Fixia range of uniquely formulated day and night syrups provides effective relief from cough and cold. Product may cause drowsiness. Tuxil, the job gets done when the cough is gone. If symptoms persist after 3 days, consult your doctor.
Hey, do you love music? Download free music on Boom Play.
Download free music. Download it on Boom Play. Download free music. Download it on Boom Play.
Download free music on the Boomplay Music app.
Express Radio is our station.